music at houseofsongs.com.
Huriya dauda lawan dare rana kina haske ki dare ga face lady chai zan fara giwari gida giwari gida
hajiya huri ya gar kuwa ai inda rai babu damuwa ke face lady ce ta zan fara majinjina farar uwa
hajiya huri ya gar kuwa ai inda rai babu damuwa ke face lady ce ta zan fara majinjina
Yeah, I did.
Aisha Hajiya Zara uge deke matan Ali aikile ce kila Ali bungu dine Hajiya Nafisa age deke matan Zara din imam ce Hajiya Jamila tana ina matan Zara din ce Hajiya Halima ce Sadiya
Hurriya
gari